إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai albarka na masjidut tauhid wanda ke kofar gidan Dr. Muktari Anda Aliyu dake GRA cikin garin Azare jahar Bauchi tarayyar Najeriya majalisi ne da muke karatun tarihin Amirul Mu'minin Umar dan Khattab Allah yarda da shi a wannan yammaci na Alhamis 16 ga watan Shawwal na shekarar Hijira ta 1445 wanda yake daidai da 25 ga watan 4 shekara ta 2024 wannan ita ce halka ta 120 idan ba a mance ba babin da muka shiga muke karatu cikin sa ba mu kare karatu cikin babi din ba lokaci ya kure mana a halkar da ta gabata a shafi na 230 inda yace ad-dawriyatul umariyatul layliya rangadi da sayyidina Umar yake yi cikin dare a matsayin sa na khalifa baya kwanciya yayi bacci saboda bashi da nitsuwa in ya kwanta bacci dube da cewa akwai nauyi da Allah madaukakin sarki ya dora masa a wuyarsa ta jagorantar al'umma musulmi to saboda haka duk wani abu da zai inganta rayuwar al'umma sayyidina Umar yana kokarin aiwatar da shi da kai kawo wajen samar da wannan abu sannan kuma duk wani abu da zai bada koma baya ya bada cikas ya bada naqasu a rayuwar al'umma sayyidina Umar na kokarin fito na fito da shi saboda yana ga jagorancin nan da aka danka a hannunsa amana ce wacce Allah madaukakin sarki zai tambaye shi akan ta wannan yasa idan dare yayi baya shiga gida kamar yadda kowa zai shiga gida ya kwanta ya huta ya bacci saboda yana jin cewar akwai nauyi a wuyansa sai ya fita yana zaga cikin garin Madina lungu lungu sako sako ko zai gano wani abu wanda yake tattare da hatsari a rayuwar al'umma dan ya dan kwafar da shi ko kuma ya garo wani abu wanda akwai gyara ciki yayi kokarin gyara din wannan shine babin da muka shiga a halkar da ta gabata ba mu karanta misalai da mawallafin littafin ya kawo karkashin wannan babin ba lokaci ya kure mana ya kawo misalai guda uku karkashin wannan babi din to amma kuma yanayi na lokaci ba zai ba mu daman karanta dukkan misalan da mawallafin ya kawo ba za mu takaita da misali guda daya shine misali na karshe a shafi na 234 inda yayi ma wannan misali title da wallahi ma kuntu li uti'ahu في الملأ وأوصيه في الخلاء wannan shine topic din da ya kawo mawdu'in da ya kawo ma wannan misali da zai ba mu na uku cikin misalai da ya kawo mana da suke fito mana da yadda sayyidina Umar yake rangadi da dare wato aikin sintiri shi da kansa yake yi ba ɗan sanda ya samu ba ba sojoji ba a shi da kansa yake wannan aiki saboda yana ga amana ce ta al'umma Allah madaukakin sarki ya dora a wuyarsa wannan mawdu'i yace wallahi ma kuntu li uti'ahu wallahi ban kasance me yi masa biyayya fil mala'i a bainal jama'a ba wa usihi fil khala kuma in saba masa a boye wannan mawdu'i ambatansa zai zo anan gaba magana ne na wata matashiya cikin talakawan sayyidina Umar wacce take nagartacciyar magana shi yasa mawallafin littafin ya dauko ta ya sanya ta a matsayin mawdu'i na wannan kissar da zamu karanta to bari mu duba kissar mu gani wacce za ta fito mana da misalai misali cikin misalai da suke fito mana da yadda sayyidina Umar ke fitaran gadi ke fita sintiri musamman da daddare lokacin da mutane suke bacci saboda ya samar da aminci ya samar da tsaro ya samar da kwanciyar hankali cikin talakawansa a cikin garin Madina wannan riwayar yace an aslam maula umara radiyallahu anhu qala riwayar an samu ta daga aslam aslam yana ɗaya daga cikin bayin sayyidina Umar da ya danta to galibi sayyidina Umar in ya tashi fita aikin sa na sintiri aikin sa na rangadi patrol kenan da yake yi cikin dare tare da wannan maulan nasa suke fita wanda ake kiransa Aslam to shi yasa galibi abubuwan da suka yi ta faruwa a lokacin da suke fita wannan zagawa na sintiri din da daddare baka tarar shi Aslam shi yake hakaito mana kissar saboda sayyidina Umar da shi yake fita shine anan yace an Aslam مولى عمر رضي الله عنه ان سامو دغا اسلم مولان سيدنا عمر الله يرضى دشي قال يتي بينما انا مع عمر بن بينما انا مع عمر بن الخطاب وهو يعص بالمدينه اذ عيا يتي وترانا yayin da muka kasance ni da Umar dan Khattabi Allah yarda da shi wa huwa ya'us bil madina alhali shi yana rangadi cikin dare a garin Madina yana zagawa cikin dare a garin Madina shine al'us zagawa cikin dare dan tabbatar da tsaro da aminci cikin al'umma wato aikin patrol kenan shi ake kira al'us yace yayin da na kasance tare da Umar dan Khattabi Allah yarda da shi alhali shi yana aikin sintiri aikin zagawa aikin patrol cikin garin Madina iz ayya sai sayyidina Umar ya gaji wannan haka yazo cikin wannan nasi da mawallafin wannan littafi ya kawo mana ayya ayya amma a galibin littattafai na tarihi iz aaya sai sayyidina Umar ya ji ya kasa ya gaji ya jikkata amma anan iz aaya a cikin tarihu Dimashq iz aaya sai sayyidina Umar ya ji ya gaji duk da cewa kalmar aaya malamai na larabci sun fassara ta da gazawa amma kalmar aaya sun fassara ta da gajiya mutum yana tafiya sai ya gaji idan ya gaji sai ya tsaya ya huta wannan shine aaya amma ayya kuma gazawa ne kamar yadda Allah ya faɗi cikin alqur'ani awalam yarau anna allaha alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala an yuhyiya al-mauta Allah ya ce awalam yarau shin basu gani ba anna allaha alladhi khalaqa as-samawati wal arda cewa Allah madaukakin sarki wanda ya halicci sammai da kasai walam ya aya bi khalqihinna alhali shi bai gaza ba wajen halittar su. Kaga ya aya din nan fi'ili ma mudari'i ne na ayya. To kaga ayya a nan gurin ma'anar da Laraba suka fassara ta da ita kamar yadda muka fahimta daga wannan aya ta Al-Qur'ani shine gazawa. A'aya kuma gajiya. To lafazin a'aya din zai fi tafiya da kissa din. Tunda Sayyidina Umar yana fita yau zai fita gobe ya fita jibiya fita kasan kuma dole yau da gobe dan Adam zai iya gajiya. To galibin littattafai na tarihi sun zo da a'aya. A'aya kuma shine ma'anarsa muka ce shine gajiya kamar yadda ya zo cikin hadisin Jabir dan Abdullahi wanda Bukhari da Muslim suka fidda hadisin cikin sahihansu. Jabir yake cewa na kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wani yaki cikin yaƙuƙuwan da annabi ya fita. Yace fa abta'a bi jamali wa a'aya, sira kumina yayi saidi da ni, ma'ana mutane suka mun nisa aka tafi aka banni, wa a'aya ya gaji. Kaga kalmar a'aya za mu fahimci ma'anar ta gajiya ne. Yace ana haka sai annabi yayo baya. Annabi yana tausaya wa sahabbansa kuma sau tari da dama baya sha'awa ayi a tafi a bar ɗaya daga cikin sahabbansa matukar yana cikin tawagarsa. To sai ga an yi nisa an tafi Jabir kuma an bar shi a baya, raƙuminsa na saiɓi yana tafi a hankali saboda ya gaji. Annabi sai yayo baya ya dawo sai ce shin ni Jabir ne kan yake tafiya kan wannan raƙumi? Jabir ya ce kwarai kwa Jabir ne ya Rasulallah. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce to me ya faru aka barka a baya kowa ya yi gaba? Sai Jabir ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abta'a alayya jamali wa a'aya fatakhallaftu, dalilin da ya sa na zama a baya raƙumina na saiɓi saboda ya gaji. Sai amfani da kalmar wa a'aya kuma raƙumina ya gaji, wannan yasa yake saiɓi, shi yasa aka bar ni a baya. Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tausayi irin nasa da kuma kyakkyawan hali irin nasa sai ya sauko daga karn dabbarsa ya zo jikin raƙumin Jabir ɗan Abdullahi da sanda a hannunsa, shi manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam. Sai ya zunguri wannan raƙumi na Jabir sai ce wa Jabir irkab, hau wannan raƙumi. Jabir ya ce da na hau raƙumin nan raƙumin sai ya zuba a guje har ya wuce raƙumin manzon Allah. Ina ƙoƙarin jawo shi in dawo da shi baya amma fisga yake yana gudu. Me za mu fahimta? Albarka daga manzon Allah ta yi aiki sallallahu alaihi wasallam, sanda ce a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya zunguri raƙumin Jabir da wannan sandar, da raƙumin yana saiɓi yana tafi a hankali yana tafi kamar ba zai tafi ba saboda gajiya, amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zunguri wannan raƙumi sai ya arce ya zuba a guje har ya wuce raƙumin manzon Allah. Jabir ya ce sai nake ta ƙoƙarin fusgo shi in dawo da shi baya saboda ba na so ya wuce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To wannan hadisi na Jabir ɗan Abdullahi lafazin a'aya na bayyana gajiya ne. Kenan Sayyidina Umar suna cikin wannan zagawa na rangadi, shi da wannan maulana sa Aslam ya ce iz a'aya, sai gashi Sayyidina Umar ya gaji. Tunda an zagawa ake tun farkon dare fa har dab da asuba, sai dab da asuba sai koma gida yayi kiyamul layli. Haka yake Sayyidina Umar duk dare kuma baya fasa. To kaga yau da gobe dole akwai gajiya. To suna cikin zagawa, Salim Allah yarda da shi, Aslam Allah yarda da shi, yace iz a'ya, sai Sayyidina Umar ya gaji. Ma'ana an zaga an shiga lungun nan, an shiga sakon nan, an shiga anguwar nan, an shiga anguwar can, dole akwai gajiya. Sayyidina Umar yanzu ya gaji. Fattaka ala janibi jidarin fi jawfin layli. To Sayyidina Umar da ya gaji sai ya je ya samu jikin wata katanga cikin katangun gidajen mutan Madina, sai ya jinginu a jikin katangar. Wannan ya faru a tsakiyar dare, inji Aslam maulan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar da ya gaji sai ya samu jikin wata katanga sai ya jinginu a jikinta. Wa idha mara'atun taqulu libnatiha, dadai lokacin da Sayyidina Umar ya jingina jikin wannan katanga na wani gida cikin gidajen mutan Madina, kwatsam sai ya ji wata mata tana umurni wa yatta, tana cewa yatta, ya binta qumi ila zalikal labni idza ila zalikal labani fambikihi bilma. Yace, tace, yake yata, tashi da Allah yi maza, yi sauri, tunda ana cikin duhun dare gari bai waye ba. Maza tashi ki je zuwa ga nonon can da zamu fita da shi gobe da safe zuwa kasuwa mu je mu siyar. Je ki ɗebi ruwa ki gauraya nonon da shi don nonon ya ƙara yawa. Kenan za a yi me? Za a yi algus. Ta ba yatta umurni, maza tashi yata, ki je ga wancan nono da ke ajiye wanda za mu fita da shi gobe zuwa ga kasuwa don siyarwa, ki ɗebi ruwa ki kwara masa, ki gauraya shi da ruwa. Ƙalat, marmarta ni wannan ya ta mayar wa mahaifiyarta da ta ba ta wannan umarni, sai ƴar ta ce wa mahaifiyarta, ya umma, awa ma alimti bima kana min azamati amiril mu'minin, shin ya ke mahaifiyata, baki san tsawatarwar da amirul mu'minina yayi ba? Sayyidina Umar ke, shin ya ke mahaifiyata, baki san tsawatarwar da amirul mu'minina yayi ba? Qalatil mar'a, sai wannan matar ta ce, wa ma kana azamatuhu, wani irin tsawatarwa ne Sayyidina Umar yayi? Qalat, sai ƴar ta ce, innahu amara munadihi fanada la yushabu al-labanu bil ma'i, ce ai tsawatarwar da yayi ya umurci me shela, yayi shela, ya umurci me yekuwa, yayi yekuwa, cewa la yushabu al-labanu bil ma'i, kar wani ya kuskura ya gauraya ruwa da nono ya je ya siyar a matsayin nono, saboda hakan algus ne. Wannan tsawatarwa ne da Sayyidina Umar yayi, duk wanda zai zo da nononsa ya sai da shi a cikin kasuwa to ya zama zallan nono ne, ba a gauraya shi da ruwa ba, saboda gaurayawa da ruwan algus ne, ha'inci ne, saboda to tunda algus ne, tunda ha'inci ne, wannan Sayyidina Umar ya tsawatar akan haka, ya hana kar wani ya kuskura ya zo da nononsa kasuwa bayan ya gauraya shi da ruwa kuma ya siya. Wannan martanin da ƴar ta mayar wa mahaifiyarta kenan. Sayyidina Umar kuma yana tsaye jikin katanga yana jin su, ba su sani ba. Fa qalat laha, sai wannan mahaifiya ta ce wa ƴattata, ya bunayya qumi ila al-labani famdiqihi bil ma'i fa innaki bi mawdi'in la yaraki Umaru wa la munadi Umara. Ta haba yake ƴata, tashi mana yi sauri, maza ki je ga nonon, ki ɗebi ruwa ki kwara masa ki gauraya, saboda ki sani cewar gurin da muke nan fa Umar baya nan kuma baya ganin mu, sannan kuma me yekuwansa baya nan shi ma baya ganin mu, me shelan Umar baya nan baya ganin mu, yanzu in kin je kin ɗebi ruwa kin sa kin kwara kin gauraya mun fita da shi kasuwa, waye sani, waye gani? Ai ba wanda ya gan mu, Umar bai gan mu ba, me shelansa ma bai gan mu ba, mu je kawai mu siyar. Saboda yanzu idan misali nonon nasu lita goma ne, idan suka kwara ruwa zai iya kaiwa lita goma sha biyar, maimakon su je su sai da shi a ba su kudin lita goma, yanzu sai su siyar a ba su kudin lita goma sha biyar. Wannan shi ne asalin ha'inci, shi ne algus, wanda haramun ne addinin musulunci ya hana. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, man ghashana fa laysa minna, duk wanda yayi algus ya ha'ince mu, inji manzon Allah ya ce, baya tare da mu. Me ma'anar baya tare da mu? Wasu malaman suka ce baya tare da mu musulmai, kaga kenan lafazin yayi tsauri sosai. Kenan yanzu wanda zai yi ha'inci a hajarsa ta sayarwa baya cikin musulmai? Su malamai suka ce annabi ya faɗi ne don tsawatarwa, suka ce a baya kan karantarwa annabi, baya kan sunna annabi sallallahu alaihi wasallama, baya daga cikin musulmi na kwarai, baya daga cikin musulmai na kwarai, saboda annabi musulmi ne na kwarai, sahabbansa musulmai ne na kwarai. Saboda haka yanzu duk wanda zai yi alghus baya daga cikin musulmai na kwarai, baya daga cikin waɗanda suke kan turbata annabi sallallahu alaihi wasallama. To kaga bai kamata akan duniya mutum ya fansar da lahirarsa ba, bai kamata akan duniya ka tsame kanka daga cikin jerin musulmai na kwarai ba. Kuma yanzu ɗan uwa ha'inci akan abin saye da siyarwa zama ruwan dare cikin musulmi, abu ne za ka zo da shi kasuwa kai karan kanka ka san wannan abin yana da aibu, sai kai shuru ka ɓoye, mai saya ya zo ka sayar masa a matsayin kyakkyawan abu, nagartaccen abu, sai ya je sai ya fahimci cewa wannan abun fa ashe yana da illa, ashe yana da tasgaro, ashe yana da nakasu, kai kuma ka sayar masa. To ka sani wannan kuɗi da ka ci baka ci har a halaliyarka ba, shi kuma cutarsa da kai ranar da babu dirhami ko dinari sai ka biya shi gaban Ubangiji subhanahu wataala. Imamu Abu Hanifa, ɗaya daga cikin shugabannin mazhabobi guda huɗu, Allah masa rahama, mutum ne wanda yake sai da kaya kamar ka ce kayan gwanjo, yakan sai da kayan gwanjo a kasuwanni, sutura wannan da ake sawa. Wata rana ya ba da sallahu, shi ba zai samu daman zuwa ya sayar da kansa ba a wata kasuwa cikin kasuwannin Misra, ya ba da gwanjo a je a siyar masa, wanda suna da yawa kusan 70, a cikinsu sai ya ɗaga wata riga ƙwaya ɗaya sai nuna ma wanda zai je ya siyar masa da kayan, wakilinsa kenan, ya ce kaga wannan rigar? Ce eh, tana da aibu kaza da kaza da kaza, in ka zo siyarwa duk wanda zai siya ka bayyana masa aibu, in ya ga zai siya a haka shi kenan, amma kuɗinta dai ba za ta zama daidai da kuɗin sauran rigunar da suke da kyau ba, saboda ita tana da aibu. Na farko a rage kuɗinta, kar a siyar daidai da kuɗin sauran rigunar da suke da kyau. Na biyu kuma duk wanda zai siya a bayyana masa aibunta, in ya ga zai siya da aibun shi kenan, in kuma ya ga ba zai siya ba wannan ruwansa. Wannan wakili na Abu Hanifa ya ɗebi tufafi sai ya tafi da su kasuwa. Da ya je aka fara hada-hadan saye da siyarwa, kai sai ya ɗau zafi, sai ya mance da rigar da Abu Hanifa ya nuna masa ita, ya ce mai illa ce in ya zo sai da ita, ya bayanin illar gabanin ya sai da ita. Sannan kuma ya mance Abu Hanifa ya ce masa idan ya zo sai da ita ya rage kuɗin, kar ya sayar daidai da kuɗin sauran riguna masu kyau, duk ya mance ya sai da ita kamar yadda ya sai da saura, ba tare da kuma ya yi bayanin aibu da illar da rigar take ɗauke da shi ba. Ya haɗa kuɗi cas, duka riguna ya siyar. Sai ka Abu Hanifa, ga kuɗi nan, riguna ka dinna siyar. Ya ce alhamdulillah, kasuwa ta yi kyau, kasuwa ta yi albarka, in ji Abu Hanifa. Ya ce to amma ai akwai riga ƙwaya ɗaya da na ce maka idan ka zo sai da ita kar ka sai da ita da farashin saura, saboda tana da illa, tana da aibu, ka rage kuɗinta. Sannan duk wanda zai siya ka masa bayanin aibunta, in ya ga zai siya da aibun ba matsala, ka yi haka? Ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wallahi na mance,
kazan abunka da hada-hada ta kasuwanci lokacin da na shiga kasuwa customers suka yi ca kan kaya ana saya wannan ya siya ya tafi wancan ya siya ya tafi gaba ɗaya abun sai ya tafi a tunanina lokacin da nazo na saida ita ma ban ma ankara ita bace sai Abu Hanifa ya ce to wannan kudin ya haramta gare ni me yasa saboda shubuha ya shigo cikin kudin yace aje a sadakar da kudin wa fakirai shi dai ba zai ci wannan kudin ba saboda an sayar da riga kwaya daya cikin riguna wanda sun kai kusan 70 an sai da ita ba tare da an bayyana aibin ta ba alhali tana dauke da aibu kuma an sai da ita da farashin sauran riguna kyawawa yace to wannan kudin ya haramta gare shi bai ci ko dirhami daya ba daga wannan kudin waɗannan su ne bayin Allah na kware wanda ba duniya ba ce a gabansu mu kuma yau duniya na yadda ka san mutum zai kwaci kuɗi a hannun ɗan uwansa ya daki hancin wannan ya cuci wancan a harka ta kasuwanci kuma kwanaki ƴan uwa ƙarewa suke yi mun mance cewa kwanakinmu ƙarewa suke kuma duk wanda ka cuce shi wallahi ranar gobe kiyama sai ka mayar masa da haƙƙinsa gaban Ubangiji subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ma mutum da mutum ba har dabbobi wanda wacce ta cuci ƴar uwarta sai an rama mata a gaban Ubangiji akuya wacce take da kaho idan ta tunkuri akuyar da bata da kaho ranan gobe kiyama sai an rama mata to ina ya ga mutum da mutum idan awaki waɗanda ba su da hankali za a musu hisabi gaban Ubangiji wacce ta cuci ƴar uwarta a kwata mata haƙƙinta ina ya ga kai dan adam mai hankali wanda Allah ya bambanta ka da dabba saboda haka duk wanda ya cuci dan uwansa ko nera ɗaya ne ka cuci dan uwanka wallahi yana nan rubuce a littafinka kuma sai ka biya shi ranan gobe kiyama gaban Ubangiji subhanahu wataala saboda haka ƴan uwa kwanakinmu sun ƙare kuma ƙarewa suke duk randa aka ce yau an kwana guda in kwana 1000 zaka yanzu fa bai kai 1000 ba in aka yi kwanaki 10 a cikin 1000 kaga sauran ka 990 in aka yi kwanaki 100 a cikin 1000 kaga sauran ka kwanaki 900 to haka fa duk lokacin da aka ce yau an kwana gobe an kwana jibi an kwana kwanakin mu raguwa suke kwanakin mu na raguwa mu kuma burin mu karuwa yake san duniyar mu karuwa take wannan shike diban mu wannan ya cuci wancan wannan ya haƙinci wancan muna ta tara dukiyar da bamu tara kwanakin da zamu ci ta ba muna ta tara dukiyar da bamu yi tanadin kwanakin da zamu zauna mu ci dukiyar ba kullun kuma buri karuwa yake kuma fadi tashi ake wajen tara abun duniya ta ko ta wace hanya kyakkyawar hanya ce ko mummuna a yau al'umma musulmi ba su damu ba kawai duk inda za a yi ka tara abun duniya in dai zai taru to kai ba ruwanka yazo ta kyakkyawan hanya ko ta mummunan hanya yazo kai wannan ba damuwanka bane wannan bala'i ne a rayuwar mu ƴar uwa musulmi sayyidina Umar Allah yarda da shi yana jin wannan mata suna tattaunawa ita da ƴarta tace wa ƴar tata ya bunayya qumi ila al-labani fanbiqihi bilma'i fa innaki bimawdi'in la yaraki Umar wa la munadi Umar yace yata tashi mana kije zuwa ga nonon ki gauraya shi da ruwa saboda ke kina wani guri gurin da Umar baya ganinki sannan me shelan Umar shi ma baya ganinki kenan daga ke sai in kin yi ma ba wanda ya sani to wannan yarinya wani martani ta mayar wa mahaifiyarta sai ta ce wallahi ma kuntu li uti'ahu fil mala wa usiyahu fil khala tace na rantse da Allah bazan yi masa da'a a bainal jama'a ba yanzu kuma a koye in saba masa a bainal jama'a na masa da'a a koye kuma in saba masa tace wallahi bazan yi haka ba yanda na masa da'a bainal jama'a to dole ne a koye ma in masa da'a in ko har zan saba masa a boye to babu amfanin yi masa da'a bainal jama'a kenan wannan umurni na mahaifiyarta ba za ta aikata ba tunda lokacin da sayyidina Umar yayi shela cewa kar wani ya kuskura ya hada ruwa da nono ya je ya saida shi a matsayin nono wannan ya dama sana'ar su ne ita da mahaifiyarta sana'ar su ce su je su saida nono a kasuwa taji kuma ta karbi wannan hani na sayyidina Umar to ta yaya za a yi kuma yanzu ta zo a kebe a koye ta saba sayyidina Umar tace wallahi ba za ta yi wannan dabi'a ba sayyidina Umar yana jin wannan tattaunawa tsakanin ya da uwa yace wa Umar yasma'u kullu zalika dukkan wannan tattaunawa sayyidina Umar yana ji fa qala sai sayyidina Umar yace ya aslam ya kai aslam maulan sayyidina Umar kenan wanda suke tafi tare da sayyidina Umar yace allimil baba wa'rifil mawdi'a ya alama wa kofar gidan nan sannan kuma ka gane mana wane layi ne wannan layin wacce anguwa ce wannan anguwar kenan akwai wani abu da sayyidina Umar yake so ya je gare shi a sa masa alama jikin kofar gidan nan da yaji wannan tattaunawa na fitowa tsakanin ya da uwa sannan a gane masa wane layi ne wannan layin a wace anguwa ne wannan gidan yake thumma mada fi usasihi sai sayyidina Umar ya ci gaba da rangadin sa ya ci gaba da patrol din sa falamma asbaha lokacin da ya wayi gari bayan an idar da sallar asubahi qala sai yace ya aslam ya kai aslam maulan sayyidina Umar kenan imdi ila al-mawdi'i fanzur man al-qa'ila wa man al-maqul laha yace je ka wannan anguwa da nace ka gane mana wace anguwa ce ka gane mana wane layi ne sannan ka sa alama jikin kofar gidan je ka gano mun wace yarinya ce take wannan maganganu na nagarta sannan kuma wace uwa ce ake magana da ita ake mata nasiha wa hal lahum min ba'd shin suna da miji shin uwar tana da miji yar ita ma shin tana da miji ma'ana mata guda biyun nan da naji su suna tattaunawa shin suna da miji ko ba su da miji aslam yace fa ataitul mawdi'a sai na kamo hanya na taho wannan guri da muka ji wannan tattaunawa na kai kawo tsakanin ya da uwa da nazo sai na je zuwa ga gidan na kwankwasa aka mun umurni na shiga gidan yace da na shiga fa nazartu fa idhal jariyatu aymun la ba'ala laha lokacin da na shiga gidan sai naga wata matashiya budurwa wacce bata taba aure ba kenan wannan yarinya da suka ji maganarta tana cewa mahaifiyarta ai sayyidina Umar ya hana a hada ruwa da nono a je a sayar ashe matashiya ce kuma ma budurwa bata taba aure ba wa idza tika ummuha ita kuma wacce take bada umurni a je a hada ruwa da nono a gauraya a je a siyar mahaifiyar wannan matashiyar ce kenan matashiyar ita ce take nasiha wa mahaifiyarta a yayin da mahaifiyarta ke umurta yar akan ta gauraya ruwa da nono dan yayyawa a je a siyar a samu kuɗi mai yawa wa idza laysa laha rajul ita ma mahaifiyar batta da miji kenan mahaifiyar bazawara ce bata da miji ita kuma yar budurwa ce bata ma taba aure ba kenan su biyu kawai suke rayuwa da ya da uwa wannan nono da suke zuwa su sayar a kasuwa sana'ar su kenan da ita suke cin abinci da kuma da ita kuma suke biyan bukatun su na yau da kullum to aslam da ya gani cewa wannan uwa ce wannan ya ce kuma duk ba ɗaya daga cikin su dake da miji kuma abin da sayyidina Umar ya turo shi kenan ya zo bincika masa sai koma ga sayyidina Umar ya je ba sayyidina Umar labari shine anan yace fa ataitu umara fa akhbartuhu sai na koma gurin Umar sai na bashi labari cewa mata guda biyu da kaji su cikin daren jiya suna tattaunawa ita wacce take umurni kan aje a cakuda a hada nono da ruwa a gauraya uwa ita kuma wacce take cewa hakan bai kamata ba saboda Umar ya hana ya ci har ma take bayani cewar ba yadda za a yi taybiyayya wa sayyidina Umar bainal jama'a ta saba masa kuma a boye wannan ya ce budurwa matashiya bata taba aure ba waccan kuma uwar ta ce ita ma uwar bata da miji to me sayyidina Umar yayi da aka kawo masa wannan labari fada'a waladahu sayyidina Umar sai ya sa a kira masa ƴaƴansa akwai ƴaƴansa guda uku matasa yasa a kira masa su gaba daya fa jama'ahum dukan su sai ya tara su sayyidina Umar ya tara ƴaƴansa su uku fa qala sai ya ce hal fiikum man yahtaju ila mara'a fa uzawwijuhu shin a cikin ku akwai wanda yake buƙatar mata ta aure in auren masa kenan wannan matashiya ta burge sayyidina Umar yana ga in za ka auri mace to karka tsallake irin waɗannan nagartattun mata saboda nagartacciyar mace idan mutum ya aure ta ribar da zai ci ba su da iyaka abinda sayyidina Umar ya hanga kenan riba ta farko za ta masa biyayya mace ta gari bata saba wa mijinta to sayyidina Umar yana yin sha'awa wa ƴaƴansa su auri wannan yarinya matashiya saboda mace ce ta gari ta yadda idan aka zo aka zauna ba wanda zai ji kansu wannan siffar ta farko kenan ribar da zaka ci ta farko in ka auri mace ta gari ba za ta saba umurninka ba haka annabi ya bayyana daga cikin siffofinta sannan siffar ta biyu ba ta ha'intar mijinta siffar ta uku duk abin da mijinta ke kyama duk abin da mijinta baya so mai kaurace masa sannan ba ta shigowa da wani cikin gidan mijinta wanda ba muharraminta ba sai da izininsa sannan kuma wanda mijinta baya so ta shigar da shi cikin gidansa ko da muharraminta ne ba ta shigar da shi gidansa ma'ana ba ta wuce iyakokin mijinta sannan uwa uba ƴaƴan da ta haifa za ta ba su nagartacciyar tarbiyya ta yadda za su taso su zamanto jakadu na ƙwarai to wannan riba ce kan riba mutum zai ci idan ya auri mace ta ƙwarai to shi yasa sayyidina Umar yasa aka kira masa ƴaƴansa gabaki ɗayansu a yayin da suka zo sai ya ce hal fiikum man yahtaju ila mara'a fa uzawwijuhu shin a cikin ku akwai wanda yake buƙatar mace in auren masa walau kana bi abikum harka harkatun ila nisa ma sabaqahu minkum ahadun ila hadhihi aljariya yace da mahaifinku yana da nishadi da zai iya zuwa wa mace to ba da ba ɗaya daga cikin ku da zai riga shi auren wannan yarinya kenan yadda yarinyar ta burge shi addinin yarinyar ya burge shi nagartar yarinyar da tarbiyyarta ba dan tsufa da yazo masa ba da shi zai je ya aure ta isharar da yake musu kenan dama a duk lokacin da shekaru suka tura zaka tarar mutum yana samun naƙasu dangane da gabobi na halittarsa zai samu rauni a bangarori daban-daban idanunsa za su yi rauni jinsa zai yi rauni wani lokaci za ka ga in shekaru sun tura mutum ba zai iya karatu ba sai da gila saboda idan ya yi rauni za ka ga tafiyar da da ya saba yi yana matashi idan shekaru sun tura yanzu ba zai iya ba abubuwa da da ya saba yi na ƙarfi yanzu da shekaru suka tura ba zai iya ba sha'awarsa ma sai ta ragu idan shekaru suka tura to sai yake ga wannan matashiya shi yadda shekaru suka tura tsufa ya zo masa bai cancanci ya aure ta ba saboda ya yi rauni ta ɓangarori daban-daban wanda ya fi cancanta a aure ta matasa irinta waɗanda suke da jini a jika to shi ya sa ya kira ƴaƴansa yake tambayarsu wake da buƙatuwa zuwa ga mace ganin wata nagartacciyar matashiya zan auren masa matuƙar na auren masa ko zai rabautu duniya da lahira to na martani waɗannan ƴaƴa nasa suka mayar masa sun sanin waɗanne ne ƴaƴan ga ƴaƴan nan kamar haka an bayyana mana fa qala abdullahi wannan shine dan sa na daga cikin ƴaƴayen sayyidina umar maza abdullahi shine babban su abdullahi dan umar shine dan sayyidina umar babba cikin jerin ƴaƴan sa maza dan an haifi abdullahi dan umar Allah yarda da shi a garin makka shekara ta uku bayan fara yi wa annabi wahayi inji wasu malamai na tarihi sannan kuma ya musulunta tare da mahaifinsa shi abdullahi dan umar ya musulunta tare da mahaifinsa a shekara ta shida bayan hijira to yanzu in aka ce ya musulunta tare da mahaifinsa a shekara ta shida bayan hijira kenan shekarunsa nawa sanda ya musulunta an ce an haife shi bayan fara yi wa annabi wahayi da shekaru uku sannan shi da mahaifinsa sun karbi musulunci gurin annabi sallallahu alaihi wasallam bayan fara yi wa annabi wahayi da shekaru shida kenan yana dan shekara nawa ya musulunta shekara uku an gane lissafi yana dan shekara uku kenan ya musulunta ko tunda in an haife shi bayan fara yi wa annabi wahayi da shekara uku mahaifinsa ya shiga musulunci bayan fara yin wahayi da shekara shida shi kuma tare da mahaifin suka karbi musulunci kenan zai zama yana dan shekara uku ya karbi musulunci na'am shekara uku to wasu malamai kuma suka ce shekara uku ya kasa saboda sanda ya karbi musulunci yana cikin yana da wayonsa dan shi da kansa ma yazo yake ba da labarin abin da ya faru lokacin da babansa ya karbi musulunci to yanzu dan shekara uku zai iya kiyaye abin da ya faru a lokacin yana shekara uku bayan girma ya zo masa ya zo yana ba da labarin abin dalla-dalla kamar yana da wahala ko tunda dan shekara uku bai fiye kashi a wandansa ba ya fi tsari a wandansa to shi ne wasu malamai na tarihi suka ce a wannan lissafi akwai kuskure ciki abdullahi dan umar an haife shi a gabanin a fara yi wa annabi wahayi da shekaru uku wasu suka ce da shekara daya sai zama kenan lokacin da aka fara annabi wahayi yana dan shekara biyar ko shida ko bakwai kaga dan shekara biyar ko shida ko bakwai abin da ya faru a gabansa zai iya kiyayewa daga baya in ya girma ya bada labari sabanin dan shekara biyu ko uku kananin yara ne ba za su iya fahimtar me ke kai kawo ba balle har su iya bada labari to sai zama wannan magana ta karshen kamar ta fi karfi sai abdullahi dan umar yana dan shekara biyar ko shida ko bakwai sanda mahaifinsa ya shiga musulunci shi kuma sun shiga musulunci tare da mahaifinsa Allah ya yarda da su gaba daya sahabi ne cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yake da falala mai tarin yawa yana da daukaka akwai kissa da muka sha karanta ta wacce take fito mana da falalar abdullahi dan umar na tsayuwar dare da yake yi da ya kasance baya tsayuwar dare gabanin yayi aure lokacin yana matashi idan ya kwanta bacci tun farkon dare baya tashi sai an kira as-salatu ba haushe abin da yake nufi da kiran as-salatu al-fijr ya ke toko to in ya kwanta tun farkon dare sai al-fijr ya ke to ma'ana sai lokacin sallah asuba yake tashi kenan baya nafila cikin dare to kuma galibi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama mutum yakan yi mafarki in yayi mafarki sai zo ya hakaito wa annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya gani cikin baccinsa annabi sai masa bayani abdullahi dan umar sai yake fata ina ma shi ma da a ce yayi mafarki kamar yadda sauran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suke mafarki ya zo ya ji me annabi zai ce fatansa kuwa sai Allah ya cika masa burinsa wata rana ya kwanta bacci sai yayi mafarki cewa ga wasu mala'iku guda biyu sun zo sun kama shi sai suka tafi da shi wutan jahannama ya firgita ya tsorita sai wani mala'ika ya zo ya haɗu da su ya haɗu da waɗannan mala'iku guda biyu sai yake cewa abdullahi dan umar karka ji tsoro karka firgita ya ce ana haka sai na farka ya ce sai wannan abu ya ɗaga min hankali ya tada min hankali fiye da yadda baka zato baka tsammani sai na ji kunyan ma in zo in ba da labari wa annabi saboda ina tunanin wani amsa annabi zai bayar yace sai naje na samu yar uwata mata annabi Hafsa Hafsa yar uwarsa ce yar uwar Abdullahi dan Umar uwa ɗaya uba ɗaya suke mahaifiyarsu Zainab bintu Mab'un ita ta haifi Hafsa ita ta haifi Abdullahi dan Umar shaqiqin Hafsa ne matar annabi sai zo ya hakaito wa Hafsa kissar abin da ya gani cikin mafarkin sa cewa ya ga wasu mala'iku guda biyu sun zo sun kama shi sun tafi da shi wutar jahannama ya firgita ya razana ya tsorita sai wani mala'ika ya hadu da su sai yake ce masa karka ji tsoro yace sai na farka daga nan kuma Hafsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo sai ta bashi labarin wannan mafarki da Abdullahi dan Umar yayi annabi wani martani ya mayar annabi sai ya ce ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli min al-layl yace Abdullahi kan mutumin kirki ne inji annabi yace Abdullahi dan Umar mutumin kirki ne kenan gani da yayi an tafi da shi zuwa wuta ya kwantar da hankalinsa shi baya cikin an wuta saboda shi mutumin kirki waye yake shiga wuta mutumin banza to shi tunda ba mutumin banza bane shi ba a cikin yan wuta wannan ishara ce annabi yake malumai suka cannan zai nuna maka ba a so mutun yana karan tsayan fassarar mafarki ga annabi nan ai zai iya fassarar mafarki amma bai yi direct ba sai yayi ishara saboda haka ba a so mutun ya rungumi fassarar mafarki shi kawai duk wani mafarki da aka zo masa da shi zai iya fassarawa yayi tawilin wannan yayi tawilin wancan malumai suka ce wannan ba karantar wasunna bace annabi bai dora sahabbansa kan wannan turba ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai shi kan mutumin kirki ne Abdullahi amma law kana yusalli min al-layl ina ma da a ce yana sallah cikin dare koda kana da kyau ka hada da wanka inji Bahaushe ko duk da cewa shi mutumin kirki ne to ina ma da a ce yana tsayuwar dare da alkhairin da ya samu na kasantuwarsa mutumin kirki da ya karu da ya rubanyu da ya doru da ya ninku ninkin baninkin wato koda ka zama mutumin kirki karka rudu da jin cewar kai mutumin kirki ne kara himma kara kwazo wajen aikata ayyuka na alkhairi da zaka kara samun kusaci zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala isharar da annabi ya yi ta biyu kenan isharar annabi ta farko ai shi kan mutumin kirki ne ba a cikin yan wuta sai isharar annabi ta biyu duk da kasantuwansa mutumin kirki ya kara akan ayyukan alkhairi wanda da baya yi to wanda ya rawaito hadisin Nafi' maula Abdullahi ibn Umar yace tun daga nan Abdullahi dan Umar bai kara fashin tsayuwar dare ba har ya koma ga Allah da kuma baya tsayuwar dare in ya kwanta tun farkon dare sai karshen dare yake tashi amma tunda yaji wannan martani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun daga nan kuma bai kara fashin tsayuwar dare ba har ya koma ga Allah subhanahu wataala to wannan falala ce mai girman gaske wacce mun sha ambatanta a wannan majalisi ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba a kuma wasu majalis ba wannan ba daban-daban mun sha ambata ta karkashin falalar Abdullahi dan Umar daga cikin jerin falalarsa yana cikin mutum bakwai cikin jerin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da suka fi kowa yawan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama yayi riwayar hadisan annabi daga mahaifinsa Umar daga gurin Abubakar sannan an samu wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da suka yi riwayar hadisi daga gurin shi Abdullahi dan Umar daga ciki akwai Jabir dan Abdullahi akwai Abdullahi dan Abbas Allah yarda da su gaba daya akwai Bilal akwai Zaid ibn Thabit waɗannan duka suna cikin jerin sahabban da suka yi riwayar hadisi daga gurin Abdullahi dan Umar sannan manya-manyan tabi'ai su ma sun yi riwayar hadisi gurin Abdullahi dan Umar Allah yarda da shi akwai irin su Sa'id ibn al-Musayyib babban tabi'i ne cikin tabi'an musulunci yayi riwayar hadisi gurin Abdullahi dan Umar akwai Alqama ibn Waqqas al-Laythi shi ma yayi riwayar hadisi da gurin Abdullahi dan Umar sai maulansa Nafi' maula ibn Umar shi ma yayi riwayar hadisi da wasu da yawa cikin manya-manyan tabi'an musulunci sun yi riwaya gurin Abdullahi dan Umar Allah yarda da shi mutum ne wanda yake da falala wacce take mai tarin yawa Allah yarda da shi to lokacin da mahaifinsu ya kira su uku mutum na farko shine Abdullahi dan Umar wani martani Abdullahi dan Umar ya mayar wa mahaifinsa da mahaifinsa yace wa ke bukatar mata in aurar masa a cikin ku sai Abdullahi dan Umar yace wa mahaifinsa li zaujatu ni dai bana bukatar mace saboda ina da mata kenan baya bukatar auren wata mace kenan matarsa da yake da ita ta isan masa to sai mutun na biyu wa qala Abdurrahman sai Abdurrahman yace wannan Abdurrahman shi ma dan uwan Abdullahi dan Umar ne Abdurrahman ayyan Umar guda uku ne akwai Abdurrahman al-Akbar akwai Abdurrahman al-Awsat akwai Abdurrahman al-Asghar to wannan Abdurrahman al-Akbar din ne Abdurrahman babba dan uwan Abdullahi dan Umar ne duk da cewa Abdullahi dan Umar ya fi shi amma da shi da Abdullahi dan Umar da Hafsa su uku uwa ɗaya uba ɗaya suke mahaifiyarsu Zainab bintu Mab'un kamar yadda muka yi bayani a Abdullahi dan Umar su uku uwa ɗaya uba ɗaya suke da Hafsa matar Annabi sallallahu alaihi wasallam da Abdullahi dan Umar da Abdurrahman dan Umar waɗannan mahaifiyarsu ɗaya dukan su shi wannan Abdurrahman dan Umar a garin Madina aka haife shi an haife shi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana raye shi yasa ma malamai na tarihi suke lissafa shi cikin jerin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam to shi da ya buɗi bakin sa wani martani ya mayar wa mahaifinsa shi ma sai ya ce li zauja ni ma ina da mata kenan shi ma baya bukatan a auren masa da wannan nagartacciyar matashiya da Sayyidina Umar ya je jiyo muryarta sai mutun na uku wa qala Asim sai Asim yace wannan shi ma da ne cikin jerin ƴaƴan Sayyidina Umar sai dai shi mahaifiyarsa shi kadai ta haifa Asim mahaifiyarsa shi kadai ta haifa sai suka rabu da Sayyidina Umar mahaifiyarsa ƴar garin Madina ce da ta haife shi bata ƙara haihuwan ɗa na biyu ba a gidan Sayyidina Umar rabuwa ta zo tsakanin su da ita da Sayyidina Umar sunanta Jamila Annabi ne ya sa mata wannan suna Annabi ne ya kira ta da Jamila saboda lokacin da ta musulunta sunanta Asiya ma'anar Asiya kangararriya shine ma'anar Asiya kaga kan a kira mutun da kangararre ai akwai mummunan fata a ciki saboda suna yana da tasiri ga ma'abocinsa yanzu idan ana ce maka kangararre sai wannan kiranka da ake kangararre sai ya yi tasiri akan ɗabi'unka da halayyarka sai ka zaman to kangararren ka al'amuranka sun faskara ka zamanto gagara badau ka gagari wannan ka gagari wancan saboda kangaranka da taurin kanka da bijirewanka sai zama duk wanda ya ɗabi mu'amala da kai ya yi hulɗa da kai zai Allah wade ba zai son barka ba to da sunanta Asiya kangararriya fandararriya da ta musulunta sai Annabi ya canja mata zuwa Jamila wacce take kyakkyawa to sun haifi Asim da ita da Sayyidina Umar Allah ya yarda da su gaba daya rabuwa ta zo suka rabu lokacin da suka rabu yana dan kankani sai ta fita da shi ta tafi da shi gurin danginta ta ci gaba da shayar da shi har ya girma har ta yaye shi to bayan ta yaye shi sai ta yi aure to bayan ta yi aure ba a dawo Sayyidina Umar da ɗansa ba Asim har ɗa ya kai shekaru takwas wata rana Sayyidina Umar ya je Quba tunda Annabi dama yakan ziyarci Quba duk sati Annabi yana ziyartar Quba ko ya ziyarci Quba akan kafafunsa ko kuma ya ziyarci Quba akan dabbarsa ya je sallah raka'a biyu ya dawo ranar Asabar to sai zamanto sahabbansa suna dabbaka wannan sunna ta Annabi har bayan rasuwar Annabi lokacin khalifancin Sayyidina Abubakar Umar yakan je Quba to wata rana ya je Quba kawai sai ya ga ɗansa Asim suna wasa da yara lokacin kuma ɗan ya kai shekaru takwas kawai sai ya ɗauko ɗansa sai ya dawo da shi cikin Madina tafiyar da ke tsakanin Quba da Madina in tafiya ce ta ƙafa ba ta gaza tafiyar awa ɗaya ba in tafiya za ka yi da ƙafa tafiya ce da ba ta gaza tafiyar awa ɗaya ba Sayyidina Umar sai ya ɗauko shi ya dawo da shi kakar wannan yaro mahaifiyar shi Asim kenan sai ta ji labari cewa ai Sayyidina Umar ya ɗauki Asim ya tafi da shi sai ta biyo baya ta zo gurin Sayyidina Umar sunanta Shumus sai nemi sayyidina Umar ya bata wannan da sai ya ce a'a ba zan baki ba saboda ai hukuncin da annabi yayi shine idan uba suka rabu da uwa sai zamanto uwa tana zaune ba ta yi aure ba annabi yayi hukunci akan uwa ita ta fi cancanta ta rike da matukar ba ta yi aure ba amma in har ta yi aure da sai dai ya dawo gaban uban sa yanzu kuma mahaifiyar yaron nan ta aure kinga kenan dole ya dawo guri na inji Umar ita kuma sai bata hakura ba sai ta daukaka kara zuwa ga sayyidina Abubakar tace ga Umar nan ya je Quba ya ga Asim jikana dan yata suna wasa da yara kawai ya dauko shi ya taho da shi wannan umurni sayyidina Abubakar ya bayar sayyidina Abubakar sai ya ce ba ta dan sayyidina Umar sai ya dauka ba ta sai ta koma da shi to sai malamai suka ce ko da mata ta yi aure bayan rabuwar su da miji matukar uwarta tana raye suna da daman su ci gaba da rike dan matukar ba wai ana tsoracewa tarbiyyar dan bane matukar mahaifiyar matar tana raye suna da daman su ci gaba da rike dan kamar yadda sayyidina Abubakar yayi hukunci wa sayyidina Umar ya masa umurni ya maida Asim gurin kakarsa kuma ya maida shi kakar ta koma da Asim dan sayyidina Umar Allah ya yarda da su gaba daya shi Asim an haife shi gabanin rasuwar annabi da shekaru biyu kenan yana dan shekaru biyu annabi ya rasu shi yasa shi ma malaman tarihi suke lissafa shi cikin jerin sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam to shi Asim da yazo sai yace ya abata la zawjata li fa zawjini yace ya mahaifina ba ni da mata wannan yarinya nagartacciya matashi ya budur wannan ni kanka auren mun da ita fa ba'atha ila aljariyati sayyidina Umar sai ya aika ma wannan yarinyar cewa zai aurar mata da ɗansa Asim yarinya sai ta yarda fa zawwajaha min Asim sai ya aurar da wannan yarinya ga Asim sai zama yanzu matashiya nagartacciyar nan da sayyidina Umar yaje ya ji kalamanta na nasiha da take yi wa mahaifiyarta akan bai halatta ai ha'inci a hadar kasuwanci ba sayyidina Umar sai aurar da wannan yarinya ga ɗansa Asim to bayan aurar da ita ga ɗansa Asim me ya biyo baya akwai wata babbar natija gagarumar natija da ta biyo baya wacce lokaci ba zai ba mu damar ambatanta ba ina ga sai mu dasa aya a nan sai Allah madaukakin sarki ya kai mu mako na gaba abubuwan da muka karanta waɗanda suke dadai Allah ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntuɓen harshe Allah gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh